salatu wassalamu alayka ya ainul habib. Za ku saurari kasida ne daga bakin Ramlata Hafiz kofar mazuga
daga halara ta Imam al-Ahbab Rasulullah Sayyidi Sharif Sali Jambul radiyallahu ta'ala anhu
kashin jagorancin Umar Abdul Aziz Baba Father B
ina masoya Annabi Muhammad ku saurari Ramlata.
Sarikina Rigijikan wajen jagaya, samun zaje gudun hauka, sirri sanka ta kace mar adu wanda wanda Allah yake ta kira a karamu kallagin danna wanga girma ku duba shi ya maso ya rasu. Ajira ka sai ka zo ya mabudan kutattu sanadin ka ne Allah sai ta so matattu dan abdi sha hakuri ya malamar halittu jan asali da jan asaba sai Muhammad Rasulullah. Baiwa tu kare cikin bege kar da zaki ya mun waiki ko tu ya iyo waiye sake jana burin kama aiki tu masaje siyo haike kan su farka zo mu hadu kun ka sai di Rasulullah.
Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah.
Cikakken masoyi annabi ga hawaye yana sauka dai makamin Rasulullah in ya arba da fuskarka kalle ka kallo annabi in ji sauti na muryarka ka tambayan arin amsa ma mutan yi zance Rasulullah.
Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah.
Da kyauta annabi sannu taka a sannu balaraban larabawa annabi mai cikar kyan gidanu kai ka zo fari kai ne karshe mai sufofi sadannu kwarjinan ashimawa annabi marhaba ya Rasulullah.
Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah.
Madafa lallai dole ne san ka ya abba sadaukin sadaukai annabi san ka ba za mu daina ba zuciya kai take so kullum banga mai bangalci ba bayan ka manzan Allah ta sannin ka sallallahu.
Assalamu alayka ya sayyidi
Muhammad Rasulullah irin ka ba za a kara ba kai kake yi wa Allah daidai ko da dai ba ka saba ba dai tunani cikin nazuwa ban ga mai kyan dabi'a ba wanda ya kai